أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود غوديا سن تبتا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda Allah subhanahu wa ta'ala da ikon shi ne da amincewar shi ya sake kadarta ga mu a cikin wannan masallaci domin ci gaba da karatun mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wanda wannan shine darasin mu na biyu a satin da ya gabata mun samu ba mu kai karatu saboda rasuwa da aka yi ta wani dan uwa yayan mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta wanda wannan kenan shine zaman mu na biyu kuma muna 25 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 29 ga wata na 12 miladiya ta 2021 wanda a wancan satin mun yi da istiqbalul qibla malamin da ya kawo mana bayani akan abin da yazo daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na hadisai da maganganu akan fuskantar alqibla wanda mun gani fuskantar alqibla yana daga cikin abu na farko wanda mutum idan zai yi sallah ya kamata ya zamanto yayi fuskantar alqibla sai dai idan ya zamanto sallar nafila ce ko kuma yana bulaguro wanda babu laifi kana iya ka fuskantar wani waje ko kuma ka samu ba iko yi fuskanta alqibla kamar yanda dai bayani ya gabata a wancan sati kinan a yau insha Allah zan matashi fadar malam da yace alqiyam wato tsayuwa wanda yana daga cikin tartibin malam da yake yi a cikin wannan littafin zai yi mana mawdu'i ko kuma ya kawo kalma ko kuma jumla wanda yake da ita yake buɗe babe dan yayi mana bayani akan abin da yake na wanda ya inganta daga sifa sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai malam yace mana alqiyam wato tsayuwa kenan wanda mun sani na farko a cikin ayyukan sallah shine wato tsayuwa domin ka fara sallah domin ka kabarta sallah idan an tada iqama ka fuskanci alqibla abu na farko wanda zaka yi shine kenan ka tsayu ka daidaitu zan mu gani wani irin daidaituwa ce mutum ya kamata yayi kuma zan mu gani da wanda yake da ikon daidaituwa ko kuma da wanda bai da iko tashi yayi tsaye ya fuskanci alqibla shi yaya zai malam yake cewa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat taqawwu ittimaran bi qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin wato malam yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yazo yin sallah yaqifu fiha yana tsayuwa tak yayi tsaye sak idan yazo yin sallah sawa'un fil fardhi sallah farilla ce zai yi awin nafli aw at-taqawwu ko kuma wat-taqawwu ko kuma sallar nafila ce annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi sallah abu na farko sallar farilla ko sallar nafila abin da yake yi shine tsayuwa yake saboda ni koyi da fadar annabi Allah subhanahu wataala da yake cewa wa qumu lillahi qanitin wato ku tsayu domin Allah subhanahu wataala kuna fa'in kuna masu biyayya ga Allah subhanahu wataala kuna masu kaskanta kanku ga Allah subhanahu wataala kenan wannan shine babban dalili da yazo daga alqur'ani akan tsayuwa domin idan zakai sallah idan zakai sallah dole ka tashi kai tsaye sallar farilla ce zakai ko sallar nafila ce zakai shine kenan abu na farko da zakai shine kai tsaye domin ka gabatar da wannan sallar sai malam yake cewa wa amma fis safari fa kana yusalli ala rahilatihi annafila amma abu laguro annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallar nafila a saman abin hawan shi wanda mun gani a wancan satin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen fuskanta alqibla idan yana saman abin hawa an rawaito hanya guda biyu ko kuma ruwaya guda biyu guda yana fuskanta alqibla yayi kabbara in yaso ya ci gaba da sallar shi duk inda rahilar ta shi duk inda abun hawan nashi ya fuskanta shi guda kuma ta biyu shine kana iya ko ina kake fuskanta in nafila ce zaka yi kawo kai kabbara a inda kake fuskanta ka ci gaba da sallaka to wannan ma haka a cikin tsayuwa akan rahila annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah ba tare da ya san ko ba ya tsayu ya fuskanci alqibla amma wannan ya takaita da nafila banda farilla zan mu zo mu gani yaushe ne mai farilla zai yi wannan nan mallan yana kawo mana kenan dalilai akan wajibcin wato tsayuwa din sai mallan yake cewa wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi shadidi ala aqdamihim sanna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta ma al ummashi wato wannan al ummai da cewa su yi salla fi khawfin shadid a lokacin da ke da koi tsoro mai tsanani ala aqdamihim akan digadigensu auru kubanan ko kuma a saman abun hawan su kama taqaddama kamar yanda ya gabata kenan can wajen istiqbalul qibla cewa idan ana cikin tsoro ko ana cikin yaki baka iya tsaya kai salla kai rukuni kai sujada kana iya kai sallaka kana tahiya ana tahiya ana yaki kana iya kai salla ko kuma in ka samu waje kawai kai tsiye rukuni da sujada kamar yanda zan magani zaka yi shi da ima da nuni kenan in baka iya misali salatul khauf salatul khauf yaya ake yin ta sallar tsoro za a yi ta kana idan ta zo sifa 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 daga cikin sifar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa misali idan aka zo za a yi sallai shi limami ya zo ya kabarta sai wasu jama'a su zo su kabarta tare da liman su kuma wa'ancan su tsaya a gehe suna gadin wannan sai liman yayi kabarta yayi sallah raka'a guda da su sai ya zamna san ko kun su taso su ci ko raka'a guda taso sai su salamce idan suka salamce sai su koma su yi gadin wajen wancan inda suke gadi su kuma wanda ba su fara ba sallah sai su zo su yi kaffara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma da wanda yake jagoranta su sai ya ci gaba shi liman ya ci ko raka'a guda idan ya ci ko raka'a guda sai ya tsaya a zamne su su tashi su ci ko gudar taso wanda ta rage musu sannan shi ya salamce sai su salamce kenan a cikin wannan idan ya zama to kuma ba a iya samun dama ayi ruku'i ayi sujada fasa fas kuke da wannan ko kuma ana cikin gumurzu kenan wannan zaku iya sallah a tsaye zaku iya sallah kuna tahiya zaku iya sallah a saman abun hawan ku shine mallan yace auru kubanan kama taqaddama kamar yanda ya gabata kenan a cikin istiqbalul qibla wa zalika qawluhu ta'ala shine fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa hafizu ala salawati was salatul wusta wato ku kiyaye sallolin wannan sallolin farilla salloli guda biyar ita ce asuba azhar la'asr magruba isha was salatul wusta da sallah wadda take mafificiya ko kuma sallah wadda take ta tsakiya malamai sun yi sabani wacce sallah ce mafificiya salatul wusta wasu malamai suka ce a mafificiyar sallah ita ce sallar alfajr wasu suka ce a sallar la'asr to akwai riwaya cikin hadisai wanda suka nuna mana sallar la'asr ce kamar hadisin da Umar yarda Allah tabbata ya gare shi yayin zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin khandaq yake cewa shagaluna an salatil wusta salatil asr yake cewa sun shagaltar da mu akan sallah mafificiya sallar tsakiya ita ce sallar la'asr yace mala Allahu quburahum wa buyutahum annab tayyib kenan wannan ya nuna cewa wannan sallah ta la'asar sallah ce mafificiya kuma yana daga cikin fifikonta hadisai da suka zo akan tsoratarwa ga mutumin da ya bar sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka salatal asr faqad habita amaluhu wato duk wanda ya bar sallar la'asar to aikin shi ya lalace da kuma irin hadisai da suka zo akan kwadaitarwa da sallar asuba da sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal baradaini dakhala aljanna duk wanda ya sallaci wannan sallolin guda biyu wato sallar asuba da sallar la'asar dakhala aljanna zai shiga aljanna kenan salatul wusta ita ce salatul asr sai Allah yake cewa wa qumu lillahi qaniti fa in khiftum wato idan kun ji tsoro kuna cikin khauf kuna cikin tsoro farijalan alaikum assalam farijalan to ku kasance ku yi sallar nan taku a tahi kuna tahiya a zantsaye kuna iya ku yi tahiya ku auru kubanan kuna iya ku yi sallah a saman abuwa abun hawa fa idza amintum idan kun samu nutsuwa yaki tsoro ya gushe to fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun to ku ambace Allah ku yi sallah ku kamar yanda Allah subhanahu wataala ya koya muku yanda ake yin sallah kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma ku yi sallah ku kamar yanda Allah ya sanar da ku abinda da ku kasance ba kun san shi kenan wannan shi yake nuna mana dalilin cewa idan ba tsoro bake da kai ko kuma wani mutum bai iyawa kenan sallah ka tashi kai sallah a tsaye shine wajibinka shine kuma abin da yake farilla ka zo da sallah a tsaye amma a cikin lokacin da ke da kai tsoro ko kuma lokacin da ke da kai khauf ko kuma rishin lafiya kamar yanda malam yanzu zai kawo mana a bangaren rishin lafiya kenan shine abin da zan mu fahimta a cikin wannan gaba da malam ya kawo cewa wajibi ne mutum ya tashi idan zai yi sallah wato ya tashi yayi tsaye bil qadir ga mutumin da yake da ikon tashi kenan wajibi ne sannan yana daga cikin dalilai ijma'in malamai malamai sun yi ijma'i akan ko duk wanda zai yi sallah sai zai yi ya tashi yayi sallah sai wanda yake da uzuri ko kuma wata larura ta rashin lafiya ko kuma shi dama Allah subhanahu wataala yayi shi wanda bai iya tsayuwa kenan wannan shine malam zai kawo mana bayanin shi sai malam yake cewa wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi mardi mautihi jalisan wato annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah a lokacin da yana rishin lafiya ta rasuwar shi yayi sallah a zamne kenan idan ya zamanto bakka da ikon ka tashi kai sallah a tsaye kenan zaka iya zama kai sallah kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne na imran bin husayn yake cewa salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janb wato kai sallah a tsaye idan bakka iyawa kai sallah a zamne idan bakka iya a zamnan ma kamar yanda hadisi zai zo to kai sallah a kishingide kenan di awayen da kake a watar waya zai zo mana gaba kai ima koda a kwance kake kenan da yanayi ne zakai sallah da nuni ne zakai sallah da nuni ne zakai sallah wannan yake nuna mana kenan muhimmancin sallah da kai yadda mutun ya barta har lokacin ta ya huta ko kuma ya barta ma ya ce ya kwasa yi gabaki daya kamar yanda hadisi yake da koi akan tsoratarwa akan wanda ya bar sallah al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara wato abin da yake tsakankanin mutum musulmi da kafirci shine sallah duk wanda ya barta ya kafirta wanda akan sallah malamai sun yi tsanani sosai hadisin wanda basu da gyara wasu malamai sun tai kan cewa idan ka bar sallah baka yi ta ba har lokacin ta ya wuce to ko ka yi ta Allah ba ya karba ba ko ka yi ta Allah ba zai karba ba sai dai ka koma ka tuba ga Allah subhanahu wataala in ya ga dama ya gafarta maka in kuma ya ga dama kuma ya azabar da kai akan laifin da kai kenan idan mutum bai da lafiya zai iya zama yayi sallah a zamne ko kuma a kishingide tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da bai da lafiya lokacin da yazo wajen mutuwa bai da lafiya yayi sallah wato a zamne kenan wannan farilla nafila zan mu zo mu gani kana iya kai sallar nafila a tsaye ko a zamne ko da lafiya kal yanzu lafiya kalau kana iya zanna kai nafila kamar yanda zan mu zo mu gani dalili akan haka na'am zaka iya dalili zai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam in nafila ce amma in farilla ce farilla baka iya zama baka ce zaka yi sallah a zamne farilla sai in kana da uzuri uzurin rishin lafiya ko kuma uzuri na wani cikin yaki ko kuma wani abu dai uzuri wanda zai zo maka na baka iya tashi kai tsaye ba sai malam yace wa sallaha kadhalika haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallah wani lokaci marratan ukhra qabla hadha alhin kahin lokacin karshen shi rishin lafiyar shi ta mutuwa yaushe ne ishtaka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da rauni yayi ji tsanani wanda ya tabbata hadisi yane annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ya fado daga saman taguwar shi to da ya wado wannan sai ya zamanto bai iya tashi haka sai ya salla a zamne wa sallan nasu wara'ahu qiyama sai mutane suka sallaci suka zo suna salla a bayan shi suna tsaye fa ashara ilaihi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu nuni anijlisu wato ku zamna fajalasu sai suka zamna falamman sarafa tayib kahin mu shiga annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce wannan rishin wadawa ya daga saman taguwar shi sai ya ji rauni sai ya shigo masallaci aka kabarta sallah yayi zamna su kuma sahabbai suna tsaye shi yana zamne ya kabarta sallah su kuma sun bi shi suna tsaye wanda yana daga cikin mu'jiza da Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala yana gwada mishi ma abin da yake bayan shi wanda ya tabbata cikin sahu wata lokaci Annabi yake cewa ina ganin ku kuna karkacewa a cikin sahu wato tunda shi yana gaba liman ya zai iya gani Allah yake nuna mishi kenan daga ba sai Annabi ya musu ishara na cewa su zamna sai suka zamna falamma sarafa da aka yi da sallah قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كدتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم واتو يكتشي وكن كسنتي سورا كأمكو كسنتي وانا اللوكة تندككو أيكة وانا أيكي وانا فارسا وانا روما وانا سكينش وانا أيكيني يقومون على ملوكهم وهم جلوس أكنيكو وهم قعود واتو سن كسنتي سنا Farisawa da Rumawa sun kasance suna tsattsayawa a wajen sarakanninsu a wajen mulukinsu su kuma mulukin suna zamne menene annabi ya kwatanta annabi yana sallah ai a zamne yake su kuma sahabbai suna tsattsaye sai musu ishara yace su zamna da aka yi da sallah yace kun soran ka dan ku aikata aikin da Farisawa da Rumawa suke meye Farisawa da Rumawa suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun kasance sarakansu suna zazzamne su kuma duk kowa yayi sai kowa yayi sai wanda wannan haramun ne zan mu zo mu gani yace fala tafalu sai annabi yace kada ku aikata haka kenan wannan yake nuna mana idan limami yazo za a yi sallah limami ya fara sallah sai ya zamna to ya zo ku yi dan me yasa inda ma ju'ila al-imam shi zai kawo mana liyu tamma bi tayyib idan ya zamanto limami zan mu zo mu gani wani hadisi ko tarwaya da zanta kawo ta arudi kamar yanda malamai ba ta arudi ba za a ce malamai sun yi ta zuwa da zuwa akan su gama wannan hadisan guda biyu ala kulli hal kahin muje haramun ne mutun ya zamanto yana tsaye kana zamne ya zamanto wani yazo yana tsaye wajen ka saboda girmamawa wannan Allah subhanahu wataala kadai ake ma wanda nan annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu ya zazzamna saboda ni aikin Farisawa da Rumawa su ne sarakansu idan kun zo wanda mu ma anan ma abin yana idan mutun ya zo daga gani sai an tashi ko malami irin wasu malamai ko kuma wasu daga cikin shugabanni ko komai ka gani kowa ya tashi wanda wannan haramun ne haramun wanda wasu malamai zaka gani ana musa gana wanda daga cikin wasu malaman ma akwai wanda idan ana wata sabga ake cewa za su tura delegation da warko su je yanda in malamin ya zo su delegation kawai su zaburan kenan kowa ya tashi an san wane ya zo to ni ne ya san wane ya zo kenan malami da aka san shi da tawazu'i da manyan malamai malaman Allah in suka je waje bisu su ma a san sun je saboda su ringa koye aikin su kada ya zamanto ana musu wannan to haramun ne ya zamanto mutun ya zo ka tashin mishi ko da wane ne idan ban haifinka ne ya zo kana zamne ko kuma yana zamne ka zo zaka gaida shi zama zaka yi ka gaida shi idan yana tsaye kuma ka gaida shi a tsaye ba a girmama wani nasar da kai ko haka ko kuma a duka yana tsaye ka ce ka duka ka gaida shi wannan haramun ne abin da ya shafi addinin musulunci ko da a cikin fasali ne ko da a cikin class ne zaka gani an shigo musha ya shigo an tashi kowa ya tsaye kowa ya tsaye wannan shi ma haramun ne babu dalili akan da yazo daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa soran ka dan ku aikata aikin Farisawa da Rumawa da suke yi yace musu fala tafalu wanda nahani idan yazo a cikin shari'a yufidu tahrim idan ka koma kaida ta usulul fiqh idan umarni yazo ko kuma hani yazo akan abin da ya shafi shari'a idan al'amari yazo aka ce ku yi kaza to wannan wajibi ne ku yi shi idan kuma hani aka ce kada ku yi kaza to haramun ne kada ku aikata wannan aikin kenan annabi ya ce kada ayi kada ayi inda yana daga cikin hadisai da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarahu an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'aduhu minan nar duk wanda yake so idan yazo waje mutane su tashi tsaye annabi yake cewa ya nemi mazamnin shi a wutar jahannama kai wanda kake so ka nemi mazamnin ka a wutar jahannama idan har kai abin yana burge ka kai so idan ka zo waje mutane wato kowa ya tashi tsaye to annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam ka nemi masabkin ka a wajen wutar jahannama saboda wannan abu wanda da yawa zaka gani kawai nasa Allah salamata wal afiya idan mun manta ba ko wani cikin wasu mushina mushi kawai kowa in ma baka tashi ba kare shi wanda wannan duka haramun ne haramun ne yana daga cikin kissa da ake bada wani sarki wani da wani sarki da wani malami malamin idan sarki yazo shi malamin bai tashi sai hwadawa suka je suka yi suke sarki wani hwaya rena ka kana ga kowa in ka zo kowa ya tashi shi bai tashi yazo aka je to shi malamin yana da dabara sai ya kira wani shi wannan sarki sai ya kira malamin da aka kira shi sai ya ce dan me yasa wato in nazo kai baka tashi sai ya ce banna so ne in taimaka maka shiga wutar jahannama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sarrahu an yatamassala lawun nasu qiyaman falyatabawwa maqaduhu minan nar duk wanda yake so idan ya zo wuri wato a tashin mishi a girmama shi tashin wannan annabi yake cewa to ya zauna nemi mazaunin shi a wutar jahannama kenan babu wani makawa kace inda ka zo sai ka zamna ka tashi kowa tashi ka zamna to kace kowa ya zamna wanda irin wannan wajen justice da wasu shugabanni zaka ga duka ana yin wannan abin da yake idan mutun ya zo tashi da zakka ma mutun la'alla bako ne ya zo maka ka tashi ka tarwo shi wanda suna kawo huzza da hadisin Sa'ad bin Mu'az ne da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu qumu li sayyidikum a wata ruwaya yazo qumu ila sayyidikum fa anzilu ku je ma ga shugabanku ku sabke shi zawwali wanda yana daga cikin wasu dabi'a wasu zaka gani kuma idan ya zamanto mutun ya zo ana tashi a tarbe shi ayi musafaha da shi ta irin gaisuwa ce ta al'ada sa haka misali kamar yanzu larabawa larabawa zaka gani mutun in yazo al'adar su gaisuwa yare ne sai an gama jiki haka an gama kirji haka to wannan babu laifi tunda gaisuwa ce zaku yi yana tsaye kai ma ka tashi tsaye koyi in kuma a zauna ne kuke gama jikin ya zamna ku kenan wannan al'ada ce amma dai mutun yazo na a girmama shi ne kace ga tashi sai ya zamna koma wane ne wannan bai dacewa a cikin shari'a Allah subhanahu wataala ya datar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala taf'alu to kada ku yi haka kenan kada ku tashi ko ma wani tsaye shi yana zamne wanda mu yi tambayi anan hatta da irin wajare da zaka gani ko malami yana karatu ko kuma wani shugaba yana zamne in dai ba ya zamanto hadari ke da kai ba wani yana iya kawo farmaki to haramun ne shi ma bai dacewa wani yazo ya tsaya bayan shi ka tsaya kawo bayan malami ko kuma menene kawo haka nan lahiya lau wannan duka bai zo ba a shari'a wanda kusakurai ne mutane suke yi wanda ya kamata a yi tambihi akan wannan abin ya kamata ya zamanto an daina shi in ba wani hatsari ke da kai ba wurin da ake tunanin fitina za ta zo kenan wannan wajen ba lahi wanda zai zo ya tsare la'alla ya tsare wanda zai kawo hari ko kuma wani abu makamancin haka to wannan babu lahi malamai sun jawaza wannan saboda tsaro ne ko shugaban kasa idan ya zo wuri saboda wannan gardukor da suke me ake ce mishi kariya wannan su ma babu lahi wasu sun jawaza wannan amma dai kawai haka nan kai kai so idan kana karatu ko kuma kai so idan ka zo waje a tsatsaya nan duk ana gadin ka to annabi ya ce fa laita bawwa maqaduhu minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imam kusani kadai abin da yasa aka sanya limami liyutamma bihi saboda ayi koyi da liman fa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i to kuma ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan ya taso daga ruku'i to kuma ku taso wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un idan ya salla azamni to kuma ku dukan ku kowa ya salla azamni wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru a wata ruwaya yazo ruwaya ta Abi Huraira cewa fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir wato liman an sa shi ne don ku yi koyi da shi idan yayi kabbara to ku yi kabbara sai yazo karin cewa kada ku yi kabbara har sai shi yayi kabbara wato liman idan yace Allahu akbar to kan kai zaka ce Allahu akbar zai ruku'i sai ya ce Allahu akbar tukun kai ma kai kabbara ka biyo bayan shi dab kawo kan bayan shi ka biyo shi ba ku je tare ba ka huce liman wannan bai yi ka huce liman bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai koyi da liman wanda da yawa shi ma wannan akwai kusakuran nan da yawa a irin masallatai mu zaka ga wani yake gayi mani yake cewa wallahi sun je wani gari za a yi sallah sai aka ce musu to su ya sallah su yan garin sun saba sallar nan wanda ake sabkowa ne daga uga a sab an yi daga an yi tsaye an sabko to sun saba da irin wannan an sa shi limamin ya sallah wanda aka ba shi ya sallah to shi ya gurgudo mutun ne wanda ana kokarin tabbaka sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka taso daga ruku'i sai kowace gaba ta dawo wurinta idan kai sujjada ka dawo ka zamna sai kowace gaba ka ta dawo ta zamna daidai tukun ka tai to an dago daga ruku'i to su sun rigai sun saba kawai sai zaman to duk sun tai da suka ji kawai tsaya suka yi haka a tsugunne suna jiran liman yanzu to kaga ai abu bai ba shi kuma liman an sa shi ne dan ayi koyi da shi kenan sallah idan kana yin sallah kai kaffara liman yayi kaffara to kun kai ma ka ce Allahu akbar idan yace sami Allahu liman hamida kai ma ka dago rabbana walakal hamd idan yace Allahu akbar ka ce Allahu akbar haka ake so kada ku yi gamu da shi kuma kada ka rigai liman kenan shine kai koyi da liman inna ma ju'il al imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir aw tarwaya nan yace wa idza rafa'a farfa'u wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'u na'am kenan wannan ya nuna mana idan ka zo salla liman yana zamne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu magana yace alijlisu zazamna ya tabbata a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin murshin lahiyar shi yayi umarnin cewa Abubakar ya sallaci jama'a ba wannan hadisin ba da yayi umarnin Abubakar radiyallahu anhu ya sallaci jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam he dan yi wanka ya watsa ruwa yaji zai huto haka nan dai ya fadi bai samu ba he anan uku ya samu dama ya huto masallaci da ya huto masallaci Abubakar yana salla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bangaren Abubakar da yazo hagumin shi ko dama ce nan ne imamu yake tsaya dama Abubakar Abubakar yana hagumin shi sai zamanto annabi yana zanne da Abubakar radiyallahu anhu ya so yayi baya baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi ishara da ya tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla a zanne Abubakar yana tsaye yana bin annabi su kuma mamu suna bin Abubakar an gane sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam da warko Abubakar ne liman da annabi yazo sai annabi ya dauki limanci ya ci gaba ya dauki limancin aka ci gaba da sallah sai shi Abubakar yake koyi da annabi idan annabi ya ce Allahu akbar to Abubakar ya ce Allahu akbar to mamu su ce Allahu akbar an fahimta to nan annabi azam ne yake Abubakar a tsaye kuma mamu a tsaye nan kuma hadisin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zanne yace anjulisu ku zazzamna gaman hadisin lala annabi sallallahu alaihi wasallama ne ni aiwa gaman hadisin malamai sun yi ta yin malaman fiqh cewa nan ya ne ne wasu sun yi ta rima a ce nasakhu wal mansukh wanda kuma a cikin sunna abinda yake cikin sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama idan an samu ayi jam'in su shine aula shine yafi dacewa a jama'a su ayi aiki da duka kada ya zamanto baka bincika baka gama su dan kai aiki da su ka ce wani guda shahihe ne anan hadisin wannan Abubakar shine ya kabar ta salla wato a tsaye kenan an fara salla a tsaye Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo sai ya amshi limancin shi he yake zamne kenan Abubakar yana tsaye kenan shi yasa malamai suka ce shi yasa wannan ba za su zamna ba shi yasa malamai wasu malamai suke cewa idan limamin ku kun fara sallah a tsaye misali sai wani uzuri yazo mishi bai iya tsayuwa he ya zamna ku ba za ku zamna ba saboda a tsaye aka fara sallah amma idan ya zamanto da yazo bai iya tashi ne na wannan hadisin na farko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ai bai zai iya tashi yana ya shitake dai sai aka yi yaya sai ya ce musu anijulisu kenan azamna ne da manzo fara kenan wannan shine kowa sai ya zamna ya zamanto an yi sallar duka a wannan kenan wannan yake nuna mana kuma abin da zan mu dauka cikin hadisin mutun yayi mura'atul limamin su duk wani irin hali yake kenan ya zamanto kun hakura da limami a duk kowani irin hali yake idan ya ji ciwo ko bai iya tashi ko kuma wani abu ba lahi ya ja sallah a yanda sunna ta tabbatar ayi sallah kenan wannan shine gaman wannan hadisin da wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abubakar ya jagoranci wato sallah na'am sai malam kenan nan mun fahimci abin da ya shahi tsayuwa abinda malam duka ya kawo mana tayyib tsayuwar sallah idan aka zo tsayuwar sallah malamai suka ce zakka tsaya ne sak ka fuskanci alqibla kawahuwan ka ma su fuskanci alqibla kawahuwan ka ma su fuskanci alqibla wanda malamai suka ce haka zakai sak kada kai haka zaka gani subhanallahi in ka zo masallaci wallahi wani zaka gaggarwa ta kalli arewa wani ta kalli nan wani kuma yayi haka wani kowa dai da irin sahun ba a gyara sahu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasunna sufufakum aw la yakhlifanna Allahu baina qulubikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ku dede da sawunku ku cika sawunku ko kuma Allah dinge sanya sabani a cikin zakatanku zaka gani ana sallah kun ki yara sawu ka gani kawai kai da wani baka so kai sallah a kusan wani kana jin kyashin wani kana jin duka sabani ya ringa shiga tsakankanin al'umma rishin yara sawu yana da ɗaya daga cikin wato sababin wannan abu sannan kuma rishin gyara sahu ma yana daga cikin sababin da zai sa addalin liman kusashe kuskure wanda ya tabbata shi ma cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ringa gyara sahunku saboda za ku shawwasha annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba ku gyara ba sahu kenan daidaita sahu mutun zai tsaya sak ka fuskanci alqibla kai dukanka kawawan ka su fuskanci alqibla wanda ka zo ka aje kawaka ta fuskanci alqibla ta wani kusan ka ya fuskanci alqibla dole za su gamu sahu ya daidaita sak sahu ya daidaita sak amma kai ka zo na harko shi bai fuskanci ba alqibla yayi haka kai kuma ka zo kana so a gama sahu sai kai haka kai kun baude duka kenan duka abin da yake kowa idan zai sallah shine ka aje kawawan ka sak ka fuskanci alqibla da su wanda wannan shine sunnah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahu ta'ala a'lam sai malam yake cewa salatul marid jalisan wato sallan marar lahiya a zamne kenan wannan fasali ko wannan babe zai kawo mana can mun gani mutum wanda yake da iko zai yi tsiye in baka da lahiya kuma zaka yi zamne to yanzu sallar ta marar lahiya a zamne ya ne ni za a yi ta sai yake cewa wa qala imran bin husayn radiyallahu anhu kana bi bawasiru fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbi wato Imran dan Hussein yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa kana tibi bawasir ya kasance ina da basir fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama game da kenan yaya zai yi salla sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mishi salli qa'iman kai salla a tsaye idan baka iya tashi a tsaye to fa in lam tastati idan baka iya fa qa'idan to kai salla a zamne fa in lam tastati idan azamnan ma baka iya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi fa ala jamb to akan jambinka ka kwanta ka kishin gida kai sallah kenan wannan wa aidan wa qala aidan sannan wani ruwaya dai ta shi imran dan husayn kenan yake cewa sa'altuhu sallallahu alaihi wasallama an salati ar-rajuli wa huwa qa'idan yake cewa na tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama game da sallan mutum azamni fa qala yake cewa man salla qa'iman fa huwa afdal duk wanda ya salla yana tsaye shine tutahi wa man salla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im duk wanda ya salla ku azamne to yana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye wa man salla na'iman wanda ya salla a kishin gide wa fi riwayatin muttaji'an kenan a kishin gide falahu nisfu ajrul qa'id to yana da kuma rabin wato sallan mutumin da ya salla a zamne kenan wannan sai yace wal maradu bihi al marid faqad qala anas radiyallahu anhu yace wanda yake nihi shine mutumin da bai da lahiya kamar yanda anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace mallan yace idan baka iya yin salla a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai salla a zamne ya ne ne zakai zamna mutarabbi'an zakai zama mutarabbi'an zaka zama kawawanka haka irin zaman da kenan shine zakai kenan idan kai wannan zaman shine zakai Allahu akbar ka yi karatun Fatiha ka idan ka zo ruku'i Allahu akbar kai ruku'i haka sami'a Allahu liman hamida ka dago Allahu akbar ka je sujada kamar yanda zan maga ruwaya can zai sa zai ce ka sanya ruku'in ka sujada ka ta zamanto tahi kasa da ruku'in ka kenan wannan shine zaman idan mutum kuma bai iya wannan zaman ne ya zamanto kai zama gurgurdan yanda zakai iya saboda la yukallifullahu nafsan illa wusaha saboda kenan idan baka iya wannan zaman saboda da yawa zaka ga wasu zaman wannan yana ba su wahala da zaka sa kuroshe ka zamna haka kenan nam sai yake cewa sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa huwa an salati ar-rajul wa huwa qa'id akan game da sallan mutum shi ko azamni kenan sallah azamni فقال من صلى قائما فافضل فهو افضل دي وين دي صلى اتي شي يفي ومن صلى قاعدا فله نصف اجر اجر القائد اما ان كزو كزمنا كاي صلى تو كانا دربن لادن wanda ya tashi tsaye sallah nan ana nihin anafila ba a farilla ba can mun ce a farilla bai yiwa kace kawai lahi ka lauka tashi ka zamna kace da kai sallah a farilla dole ka tashi nafila ce idan ya zaman to nafila kana iya yi kai azamni lahiya kalau lahiya kalau kai sallah nafila azamni amma dai ka san da cewa kana da rabin ladan wanda yi nafila a tsaye kenan a tsaye shine afdal kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya fadi idan kuma bakka iya azamnan ma kenan ya zaman to kai ta alajan kai ta muttaji'an ka karkata ka dan kwanta haka kenan yanda zaka iya anan zan mi tambihi akan wanda bai da lahiya da yawa zaka ga mutum a likita bai da lahiya to sai rishin dacewa da majiyanci lokacin sallah yana yi kaga majiyanci shi in yana sallah yaje yayi sallah in bai sallah kuma da shi kawai an zamna haka mutum bai da lahiya la Allah yana kusa da ajalin shi kai wanda kake jiya shi yasa duk wanda bai da lahiya a samu majiyanci wanda ya dan san addini wanda idan lokacin sallah yayi zai ce ma wani lokacin sallah yayi in zai iya tashi yayi arwalla ko in kai zaka iya mishi arwalla kai mishi in kuma taimama zai yayi taimama yayi sallah a duk yanda yake in ya iya zaba ya tashi a saman gadan shi ya zamna ya daidaita yayi sallah a saman gadan shi yana iya yi in kuma a kwancen zai yi a kwancen yayi in ma bai iyawa ka mishi ko ka ce koda a zuciye shi ne kudurta yana sallah kenan wannan shine ya dace wanda bai da lahiya ya zamanto an samu mai jiya wanda yake ya san abin da ya shafi addini saboda baka sani wala Allah yana kan gargara kai ko baka taimaka mishi ba akan sallah wanda take kai shi wanda baka da lahiya dole kai sallah in dai zaka iya tashi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai koda imani kenan kai da kwatamci da ka zo kana kwanci ko a reran kake Allahu akbar kai kabbara karanta fatiha karanta sura Allahu akbar sami'a Allahu liman hamida yanda zaka iya haka iya sallaka kenan wannan ya kamata ya zaman to wanda bai da lahiya shi ma a ringa kokari ana sanar da shi yanda zai yi sallah sai malam yake cewa hadisi na gaba kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala nasin wa hum yusalluna qu'ud min maradin fa qala inna salata alqa'idi ala nisfi salati alqa'im wato annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ya huto sai ga wasu mutane suna sallah a zazzamne busu da lahiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu inna salata alqa'idi kusan da cewa wanda yake sallah a zamne ala nisfi min salati alqa'imi tana akan rabin sallah wanda ya salla a tsaye wannan annabi ya huto ne ya ga wasu suna yin sallah busu da lahiya kuma wannan yana daga cikin ba farilla bace nafila ce saboda dalili a daga hadisin muke so wani ya wuce mana dalili la dalilin da ya nuna mana nafila ce babu wajhu istidlal anna kowanne sallar shi da bai yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin fa qala inna salata alqa'iri ala nisfi min salati alqa'im aiwa ganin cewa ai ba annabi ne yake ja ba da farilla ce ai annabi ne zai ja sallah a masallaci an fahimta kenan wannan ya nuna cewa sallar nafila ce kamar yadda can muka ce sallar nafila ita ce ya halatta kai azami kuma wanda yake nuna mana in wannan hadisin aka ce sallar farilla ce to ina wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai da lahiya ya kasance yana yin ayyuka na alkhairi rishin lahiya ta sa bai yi ba wannan aikin to yana da ladan lokacin da yake yin shi a lahiyar shi kenan ka gani zai zama to ya ci karo da wannan hadisin kenan wannan yake nuna mana wannan hadisin a nafila ne nafila ce suke yi shine yace nafila idan mutum yana yin ta azamni kenan rabin lada gare shi game da mutumin da ya yi tatsi wanda kenan akwai halacci kai nafila azamni sallan nafila kana yi kai azamni amma kana da rabin ladan wanda ya yi wato watsi sai malam yace wa ada sallallahu alaihi wa sallama maridan fara'ahu yusalli ala wisada fa akhadha farama biha fa akhadha udan ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك واتو النبي صلى الله عليه وسلم وني لوكتي يا زيارتي وني مرى اللهية sai yace fara'ahu yusalli ala wisada,
sai ya gane shi yana yin sallah, yana yin sujada akan matashin kai.
An gane
bai da lahiya ne, to idan yazo yin sujada sai yake yin sujada misali a saman matashin kai, in kan ya dauko matashin kai. Fa akhazaha, sai annabi ya dauki matashin kan nan, farama biha, sai ya jiwa ta. Fa akhadha udan, sai shi mutumin da ya dauko wani ud, wani ince na katako misali, yake yin sujada akan shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan din shi ma ya jefar. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce salli ala al-ardi in istata'ta, idan kana iyawa kai sallah akan kasa, idan baka iyawa kwa fa audi ima'an, kai ima kai da katamci ka ringa kamantawa. Shine yace waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik, ka sanya sujudaka tafi kasa da ruku'inka. Kenan ba a ce ba baka da lahiya dole sai kai sujuda a kasa, baka iyawa kawai zakka zo Allahu akbar kana zamne kai ruku'i Allahu akbar haka, ka dago daga ruku'i sujuda sai ka sa ta je dan can kasa kasa. In kuma haka in ma baka iya, kana iya duka a zamne ka ida kana ruku'inka da kai misali, da kai kana iya kai ima duka ka ida ka salamce sallaka, duka iya gurgurdan yanda zakka iya, iya gurgurdan da zakka kawo wato abinda shari'a ta karantar da kai. Kenan wannan yake nuna mana bai halatta mutun ya dauki wani abu ya sanya shi a gaban shi ya ringa sujada akai, ya ringa suka ringa sujada akan wannan abin dan baka da lahiya, ko kuma lahiya kalau baka ringa dora wani matalamatala wani sujada wani wannan kai ce kai sai to irin tafi wannan na irin tafi wannan zakka wani tafin kai sujada tafshi. A wannan malamai sun ce ya halatta tunda a masallaci duka an sa shi, wato na masallaci ne shimhuda ce kamar tafi ne sajjada kamar tabarma ne ci gaba ne ya samu aka samu nau'e'eka. Amma baka zo baka dauki matalaka aje matalaka ce kai sallah a saban ta, wannan ita da matashin kai ɗaya ne. Kenan wannan abin da ya kawo mana malam akan abin da ya shafi sallah ta mara lahiya wato azamni. Kenan wanda bai da lahiya azamni zai iya yin sallah, zaka iya yin sallah ya ne zaman wanda zaka yi sallah shine zaka gama kawawuwanka haka. Idan baka iya ba wannan sai ya zama to kai wancan zaman da zaka yi a sallah ka karkata kafarka ka zamna a saman kafarka ta hagu. Idan shi ma baka iya baka zamna daidai yanda zaka yi, amma kujera zaka kawo ka zamna haka zaka gani haka nan zaka iya sallah, to kai ta gurgurdan yanda zaka iya. Haka kuma yake nuna mana cewa idan mutum yana iyawa ya tashi tsaye ne yayi sallah, idan kai azamni kana da rabin ladan wanda ya asi in nafilat, tunda nan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin da ya fito wajen wannan mutanen suna sallah azamni, to dan me annabi sallallahu alaihi wasallama ya gayi musu wannan? Kenan la Allah a samu a cikin su akwai wanda zai iya kokari ya tashi, tunda basu da lahiya a cikin su, kenan akwai wanda zai iya kokari ya tashi kenan yayi sallar tashi a tsaye. Kenan idan kai kai wanda yake zamni wato lada, sai malam yace as-salatu fi safina, wato sallah a cikin jirgin ruwa. Wani zai ce to dan me malam ya kawo salatu fi safina na? Tayyib, wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an as-salatu fi safina fa qala salli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharq, an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama akan sallah a saman jirgin ruwa, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kai sallah a tsaye sai dai in kana tsoron kada ka durmi a cikin ruwa. Saboda ni zamanin can jirgi wani iri ne, kwale-kwale ne, kwale-kwale da icce ake wannan, daga ka dan yi fanshe ba wannan samu equilibrium ba kana iya ka wannan. Amma yanzu alhamdulillah jirgin ruwa da zaka gani wani sai a samu masallatai ma a ciki, ba masallaci ba sai a samu masallacin ma a ciki wanda lahiya lau zaka ji. San kenan wannan yake nuna mana a cikin jirgin ruwa ko kuma a cikin jirgin sama ko kuma a saman mota, in dai zaka iya sallah a tsaye ka tashi kai tsaye a tsaye kai ta shine yafi. Idan baka iya yi a tsaye kenan sai kai ta azami, kamar yanda kenan wancan satin sama mun yi magana akan sallah ta saman jirgi cewa ka tashi kai tsaye kai sallah, idan baka iya kuma kai ta a saman kujeraka kenan ta sama jirgi, in kuma jirgin ruwa ne shi ma kai samu kai tsaye, idan kuma jirgin kana tsoro ya wuntsi dai karamin jirgi ne na ruwa kwale-kwale ne kenan sai kai sallah ka azamne ko kuma gurgurdan yanda dai zaka iya kai sallah. Sai mal eh anna yake cewa walamma asanna sallallahu alaihi wa sallama wa kabira ittakhadha udan fi musallahu ya'tamid alayhi wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama girma ya zo mishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwana biyu ya girma ittakhadha udan sai riki wata sanda a cikin masallaci awun fi musallahu a wajen da yake salla ya tamida alaihi yana dogara akai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dan tsuwa tsayuwai zan mu gani irin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin sallah mu ba aiki da Allah lokaci in ya bamu mun shiga wannan zan mu gani lokacin ya kai karshe kenan la Allah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da tsufa ya zo mishi sai zamanto ya riki wata sanda yana dogara da ita idan yana sallah a gida a musallan shi kenan wannan yake nuna idan baka iya tsayuwa amma kana da ikon ka dan jingine da wani abu kenan kana iya kokari kai wannan dan kai samu kai sallah kenan a tsaye kenan wannan shine abin da malam ya kawo akan cikin wato wannan babe na as-salatu fi safina kamar yanda a gaba kuma zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana qiyamul layl wataran zai zo yayi sallar duka a tsaye wataran zai zo yayi sallar duka a zamne wataran zai zo yayi sallar ya fara ta a zamne sai ya kusa kamar suran kamar aya 40 haka ko aya 50 ya kare sai ya tashi tsaye da sasu wanda anan in malam ya ja aya 40 ai la Allah sai dai su da malamin su yi da sallah yau duk wasu wancan masallacin su wannan tayyib ala kulli hal insha Allah lokaci ya gabata kenan nan zan mu tsaya da fatan abinda muka fadi daidai Allah ba mu ladan kuskure da muka yi kuma Allah gafarta mana abinda muka ji na amfani kuma Allah ya amfanar da mu ya ba mu ikon gyarawa kuskure kuma Allah subhanahu wataala shi ma ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.